Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Ga cikakken labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Jami'a mai mulki a ƙasar Algeria ta buƙaci shugaba Abdulaziz Bouteflika dattijo dan shekaru 81 da haihuwa da ya tsaya takarar shugabancin kasar zagaye na biyar duk da yake na fama da cutar shanyewan jiki na tsawon shekaru. Shugaban jam'iyyar ce ta FLN da Jamil Ould Abbas shine buƙaci Bouteflika da ya tsaya wannan takarar zagaye na biyar a cikin watan Mayu na shekara mai zuwa. Abbas da yayi wannan magana ce a jiya Asabar lokacin da yake wa ƴan majalisar dokoki na jam'iyyar jawabi. Sai dai ya ce zabi na ƙarshe ya rage ga shugaban. Sautari dai ba a faye ganin shugaba Bouteflika a bainar jama'a ba, domin abinda ba sani ba har yanzu shin ko shi ne ke tafiyar da mulkin ƙasan kai tsaye wacce ta fi duk kowace ƙasa a girma a nahiyar Afirka. Abbas dai ya bada irin nasarorin da shugaban ya samu ne tun daga lokacin da ya fara mulkin ƙasar a shekarar 1999, domin ko ya kawo ƙasar zaman lafiya bayan ta jima tana fama da ƴan ta'adda. Kawo yanzu dai ba wani ɗan takara ko ƴan takara da suka kunno kai. Hakan ko ya biyo bayan jiran da suke yi ne na su ji ko Bouteflika zai sake tsayawa takara ko kuma a'a. Tsohon shugaban ƙasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, wanda aka yanke hukuncin zaman gidan yari daga ƙarshe, ya miƙa kansa ga 'yan sanda a jiya Asabar, kwana ɗaya bayan ya shiga wasan ɓuya da 'yan sanda da aka ba su umarnin su kama shi. Da Silva ya bar ginin ƙungiyar ma'aikatar ƙarfe, inda nan ne ya nemi mafaka kuma wurin da yake kewaye da masu gadinsa. Da farko ma dai magoya bayansa sun yi ƙoƙarin hana shi fita daga cikin wannan ginin, amma dai daga bisani ya fito kuma da kansa ya shiga motar 'yan sanda wacce ta wuce da shi zuwa charge office ɗin da ke Sao Paulo. Daga nan kuma aka ɗauke shi zuwa birnin Curitiba, inda nan ne ofishin hukumar binciken yaƙi da masu cin hanci da rashawa yake. A jawabinsa na farko lokacin da aka ba da sanarwar cewa a kama shi a ranar Talata, ya shaida wa taron magoya bayansa a ranar Juma'a cewa ƙage kawai ake masa, ana yi masa bita da ƙulli ne domin kawai ana shi tsayawa takarar shugabancin ƙasar wanda za a yi a cikin watan Oktoba mai zuwa idan Allah ya kai mu. Tun a ranar Juma'a ne dai da Silva ya kamata a ce ya fara zama gidan yari na tsawon shekaru 12 a kan laifin cin hanci da rashawa, amma maimako sai ya shiga wasan ɓuya da jami'an tsaro, domin ko ya tafi ofishin ma'aikatar ƙarafa na ƙasar ne a wajen birnin Sao Paulo, inda nan ne ya fara fice a matsayin shugaban ƙungiyar ma'aikata. Sai dai duk da lawyansa ya yi ƙoƙarin ɗaukaka ƙara a ranar Juma'a, amma hakan bai cimma nasara ba. Mutane biyu ne suka mutu yayin da wasu da dama suka samu rauni iri daban-daban a lokacin da wata mota ta auka cikin cincirin da mutane a jiya Asabar. Kuma bala'i na uku ya ƙara faruwa ne lokacin da direban motar da ya auka cikin mutane halbe kansa cikin motar. Duku wannan abin ya faru ne a arewa maso yammacin birnin Munster na ƙasar Jamus, inji 'yan sanda. Mai magana da yawun 'yan sanda Andres Bode ya ce yanzu haka masu bincike suna nan suna tantance bayanan da wasu shaidun gani da ido suka ba su, wanda ke cewa wasu 'yan sanda biyu sun gudu daga cikin motar. Haka kuma 'yan sandan na nan na binciken wani ƙulli ko kuma sunduki da suka samu a cikin wannan motar. Jami'an suka ce wasu daga cikin mutane shida da suka ji rauni sakamakon wannan harin suna cikin mummunan yanayi. Wurin da wannan motar ta auka dai sanannen wuri ne da ake da cincirin don jama'a, saboda yawan shagunan da ke wurin. Kana yana kusa da wurin ibadan nan mai cike da tarihi. Ga bisa dukkan alamu dai an auna mutanen da ke zaune a wajen shagunan suna shan kofi, inda suke shan hantsi gaba ɗaya. Magajin garin na Munster Marcus Lewi ya shaida wa 'yan jarida cewa daukacin jama'ar Munster na alhinin wannan lamari, kuma yana miƙa ta'aziyarsa ga 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu, yayin da su kuma waɗanda ke kwance asibiti Allah ya ba su lafiya. Sai dai ya ce kawai yanzu ba wani bayani game da dalilin da aka yi wannan harin. Ita ma shugaba Angela Merkel ta bakin kakakinta ta ce ta kadu kware da gaske da jin aukon wannan lamari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Har yanzu ana ci gaba da fada a ƙasar Syria musamman a garin da ke gabashin Gauta inda ƴan tawaye ke rike da sauran wannan gari. Sai dai ƴan tawayen sun ce sojojin gwamnati sun zuba wa yankin wani bom mai guba akan fararen hula da ke yankin wanda hakan ne dalilin mutuwar mutane da dama inji masu ido a wannan yakin. Sai dai kafar yaɗa labarai mallakan gwamnati ta kare ta wannan zargin na ƴan tawaye yayin da aka kai wannan hari a garin Dauma da ke kusa da dubban babban birnin Damascus. Sai dai kungiyar nan mai sa ido da ake kira Syrian Observatory for Human Rights da ofishin take Birtaniya ita ma ta bada nata jawabi bayanin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masarwa da ku a cikin wannan sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leka kasar Sierra Leone wadda ta kammala zaben shugaban kasa zagaye na biyu wanda yanzu haka har sabon shugaban kasa ya fara aiki ko to sai dai abin da ya faru a Najeriya ne ya faru a kasar ta Saliyo wato jami'ar adawa ta lashe zabe kuma jami'a mai mulki ta rungumi kaddara domin ku abokin aiki na sashin turanci James Botti ya tattauna da kakakin shugaban kasa Abdullahi Berete da farko James ya tambaye shi shin wani sharhi jama'a musamman yan jami'ar suke yi jim kadan da bayyana Julius Madubio mai ritaya a matsayin wanda ya lashe zabe ga ku amsan da ya ba James.
Well, the reaction has not come out yet. The reason being our presidential candidate has been holding meetings with a couple of local and international observers. Eventually,
har yanzu ba a fara mai da martani ba, wannan kuma ba zai rasa nasaba da cewa dan takararmu yana tattaunawa da wasu masu sa ido a zaben na cikin gida da ma na kasashen waje da suka zo domin duba zaben kai har ma da shugabannin jam'iyyar. Sai dai abun farin ciki shine yadda aka yi zabe aka gama ba da wani mummunan tashin hankali ba, sai dai irin dan wanda ba a rasa ba nan da can. Amma dai gaba daya a zaben an yi cikin kwanciyar hankali da lumana.
Ha kuma James ya ce masa ko me yasa yake ganin dalilin su na faduwa wannan zabe?
Well, it is very hard to say for now because we put up a very solid campaign. We went in, we contested against 15 other political parties. We are able to come on board into a runoff. So maybe after the dust would have settled, that is when we'll go and do a post-mortem analysis. But the good thing is at least we are in a commanding lead in the House of Parliament, a deputy speaker.
Gaskiya a halin yanzu abu ne mai wahala mu ce kap daya mun gano wannan dalilin domin ko mun samar da tawagar kamfe din mu mai karfin gaske kuma mun yi wannan takarar ne cikin jam'iyyu har 15 amma duk da haka muka yi nasarar shigowa zagaye na biyu. Yanzu kila sai kura ta lafa kana mu je mu yi binciken mu domin gano inda muka yi kuskure da kuma inda muka yi daidai domin gaba. Amma babban abun farin ciki kuma a nan shine jam'iyyar mu ce kan gaba da tazara mai yawan gaske a majalisar dokoki. Yanzu abin da zamu mayar da hankali akai shine yadda zamu samu kakakin majalisar dokokin da ma mataimakin sa har ma da shugaban jam'iyya a majalisa. Da wannan zamu ci gaba da jan ragamar kasar. Amma a halin yanzu ba zan iya gano inda muka yi kuskure ba kamar yadda na faɗa maka tun farko. Amma dai ba shakka zamu zauna a jam'iyyance domin duba wannan batu kamar yadda muka yi a lokacin da Koroma ya takara bacci da farko ba. Sai zama shugaban marasa rinjaye inda ya yi aiki tukuru kuma daga bisani ya yi tasiri da aka sake zabe. To ko yanzu haka zamu sake maimaitawa.
Sai dai da James ya ce masa to idan har suna da rinjaye a majalisar dokokin kasa ta yaya aka yi suka faɗi zaben shugaban kasa?
That has been the 1 million question everybody is asking. And some people have brought in some hypotheses to indicate that it is very rare for a party to win the majority seat in parliament and yet couldn't covet the presidency. And this is where some people strongly believe, including the legal team of the party, that some overvoting took place
Wannan shine tambayar da miliyoyin jama'a ke yi wanda tuni wasu mutane har sun fara hasashe akai. Wannan yasa da yawan mutane ciki ma har da lauyoyin jam'iyya suna hasashen cewa an tafka magudi musamman inda ita jam'iyyar SLPP ke da rinjaye.
Amma da James yace masa anya wannan faduwa nasu ba yana nufin jama'ar kasan sun gaji da shugaba Enes Bai Koroma bane, amma sai yace wa James.
Well, I wouldn't say they tired with the president because the president wasn't the one who contested.
Ba zan ce sun gaji da shugaban kasa ba domin ai ba shine ya tsaya takara ba. Dr. Samora Kamara shine ya tsaya takara.
Daga ƙarshe James ya ce masa, ko dai dan takarar nasu ne ba sa karɓabbe ba ko kuma wanda ya dace.
Well, Samora Kamara, this is the first time he has ever contested for public elections and the fact that he could pull over 1,200,000 valid votes according to the results announced by NEC, which means he won the elections in a way.
Idan ka ce haka to Samora Kamara wannan ne karin farko da ya taba tsayawa takara a rayuwarsa kuma har ya samu ƙuri'a 1,200,000. Ai ko ya takara war gani domin tamkar shine ya lashe zaben. Domin a matsayin sabon mutum a fagen siyasa kuma ya shiga takarar shugaban kasa har kuma ya samu wannan adadin ƙuri'ar haba. Ai ko ya takara war gani.
To da kasar Saliyo sai Najeriya inda a cikin shirin da ya gabata mun kawo muku yadda aka yi amfani da kuɗi wajen sayan masu jefa ƙuri'a a zaben share fagen shiga takarar ƙaramar hukumomi a jihar Kaduna. Da yake harkar zaɓe ko demokuraɗiyya abu ne da bai yiwuwa tilasta da kuɗi, amma shin yadda ake amfani da kuɗi ya dace ko kuwa rashin sani ne yasa 'yan siyasan ke haka, yasa 'yan takara ke amfani da kuɗin ta yadda bai dace ba ko kuma suke wuce makaɗi da rawa? Shin baiwa mai jefa ƙuri'a kuɗi na cikin ƙa'idojin da demokuraɗiyya ta ma kowace ƙasa ce a duniya ta yarda da shi kamar yadda ake yi a Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka? Domin kwanan nan ne tsohon mataimakin shugaban majalisar dattijan Najeriya ya fito ƙarara ya bayyana cewa ba shakka sun jima suna amfani da kuɗi ta hanyar da ya saba wa doka domin ganin sun samu nasara a zaɓe. To Dr. Abbati Bako masani harkokin demokuraɗiyya a Najeriya da ma duniya baki ɗaya ya yi muna fashin baki akan amfani da kuɗi wajen harkan zaɓe da kuma demokuraɗiyya ita kanta baki ɗaya a tattaunawar da suka yi da Mahmud Kwari kamar haka.
Kuɗi yana ɗaya daga cikin ƙa'idoji guda 57 na yadda ake yin demokuraɗiyya a duniya. Ma'ana a kowace ƙasa a duniya har ƙasashen da suka ci gaba irinsu Amurka da Germany da Japan da Ingila da France da shauransu, za ka cewa akwai ƙa'idoji da aka gindaya na idan ɗan siyasa ko jam'iyyar siyasa za ta yi amfani da kuɗi wajen cimma burinta. Amma akwai doka da take wato kula da wannan, bi ma'ana akwai ƙa'ida alattakari kama a Najeriya abinda tsarin mulki ice na cewar kamar ɗan takarar shugaban ƙasa ya kashe naira 1,000,000 ne. Ma'ana amfani da su wannan yana nuna cewar dole za a sha mai, dole za a buga fasta, za a buga bana, za a je gidajen rediyo da kafofin yaɗa labaru da shauransu a sassai abubuwan da ya kamata amfani da su a biya, ya a biya hirarraki, sannan za a biya ejoji ejen wanda za su tsaya wa ita jam'iyya da shauran abubuwa dai wanda suke wato za su agazawa ita jam'iyya ko kuma shi dan takara.
Saboda sufuri da zirga-zirga ko?
Sufuri da zirga-zirga, saboda haka wannan shine zama wajibi yana ɗaya daga cikin wato ka'idoji na demokuraɗiyya da yin amfani da kuɗi. Amma ƙin yin ko bin ka'idojin da tsarin ya gindaya ko dokoki suka gindaya, to shi kuma yake haifar da matsala wacce take ake samun naƙasu dangane da tafi da mulkin demokuraɗiyya.
Wannan yana nufin kenan ba laifi bane 'yan siyasa su yi amfani da kuɗi?
Ba laifi bane idan aka bi ƙa'idojin da dokokin yin zaɓen suka gindaya. Misali kamar yadda muka faɗa, za ka takarar shugaban ƙasa, dole ne a san cewar nawa za ka kashe wajen yin fasta, nawa za ka kashe wajen zirga-zirga na motoci, nawa za ka kashe wajen wato aiwatar da abubuwan da kake so na kaje ka kai ka kawo, sannan da waɗanda za su taimaka maka da shauransu. Amma ficewa fiye da yadda ƙa'ida ta ajiye ita kuma wato shi ke haifar da matsaloli dangane da, ma'ana misali yanzu kamar ka rarraba mutane kuɗi waɗanda suke suna da damar jefa ƙuri'a, ai kaga duniya ba a yadda da wannan ba. Shi yasa ma wato masana a duniya suke cewa duk al'ummar da ko ƙasar da aƙalla ba a ƙasar ba kowane ɗan ƙasa ba zai iya samun abin da ya gaza dala 2700 a shekara ba komai kaskancin sana'arsa ko kuma dala 7 a kullun ma'ana ka lissafa shi i koma naira wannan a nuna cewar demokradiya ba za ta sami gindin zama da kuma samun cewar yin demokradiya da siyasa mai inganci ba sakamakon cewar wato idan mafiya yawan waɗanda suke yan ƙasa ne masu zabe ba su da abin da yake mai karfi na tattalin arziki
suna fama da talauci kina
saboda haka indai akwai talauci a ƙasa a laƙiƙa akwai matsaloli kamar yadda masana suka faɗa cewar idan wato yanzu al taqdir a zaben da aka yi na shekara ta 2015 akwai matar da naji an hira da ita a wata ƙaramar hukumar Sumaila aka tambaye ta cewar wa kika zaba sai ta ce ni mai malafa na zaba aka ce me yasa kika zaba mai malafa sai ta ce ai 2000 aka bata tace kuma tunda nake a rayuwa ta ban taba rike 2000 ta wata kaina ba kuma matar ta haura shekara 40 saboda haka wannan yana nuna cewar wato ita kanta demokradiya ka'idojin da aka gindaya a hakika in aka kauce musu dole ne a ringa ganin abinda ba daidai musamman yin amfani da kuɗi ko kuma wani abu da ya danganci kuɗi ma'ana kamar su sabulu ko kuma kati na yin waya ko kuma omo ko magi duk wannan kasiya ka baiwa mutane don su zabe ka wannan da ya kauce ka'idodin na demokradiya ta yinda
kamar ka'idodin na demokradiya musamman ta fuskar kuɗi suna nuna cewa ma ita demokradiya bata dace da kasashe masu talauci ba kenan musamman waɗanda kuɗaɗen al'ummar kasar ba sa samun wancan adadi na kuɗi na dala 2500 ko fiye a shekara ba misali a wata ba ko shekara misali
eh ala hakika wato demokradiya ba za ta zama ta dace da musamman kasashe masu tasowa wanda suke Afirka da kasashen da suke wajen Latin America da Asia ba zaka cewar saboda rashin karfin tattalin arziki na al'umma ma'ana na ɗaiɗaikun mutane sai ga cewar wato babu ingantacciyar demokradiya a irin wannan ƙasashen saboda haka a Najeriya ma akwai wannan matsalan musamman idan aka yi duba da irin garuruwanmu na karkara wanda yake mafiya yawan mutane za ga akwai talauci akwai jahilci wanda yake bisan ma me sakamakon idan an ba su kuɗin me zai zama a manufofi da tsare-tsaren tattalin arziki na ita kanta tafi da mulkin da shi kansa wato zamantakewa al'umma me zai zame musu matsala ba su sani ba saboda haka alhaƙiƙa yin amfani da kuɗi ta hanyar da bata dace ba ma'ana ta inda aka kaucewa doka dokoki to alhaƙiƙa wannan shi yake kawo naƙasu da dakushewar demokradiya ko ribewarta
turka shi daga jin wannan tattaunawar ka san akwai sauran aiki a harkar demokradiya a Najeriya da ma Afirka to kila ba mamaki wannan yasa ƴan siyasa suka dage da amfani da wannan damar na cin karansu ba babbaka domin ko shehu na Allah shugaban jami'ar PDP a jihar Kano ya jaddadawa Mahmud Ibrahim Kwaridin haka a cikin hirarsu
misali in kawai dan takara ya fito takara ya ce zai ba da kowanne delegate kaza
a ni dai na fi yadda idan kace da ni idan mutum ya gayyato al'umma suka zo suka same shi ko shi ya ziyarce su ya je isa me su akan gwadabe na manufa idan wata gaba ta zo na a ci abinci na a sha ruwa na a hau abun hawa ba za ka zuba mutum idanu ba yanzu misali na kira mutum daga Doguwa ya zo inda nake dan manufa na gaya masa halin da nake ciki la'alla da zai taho kudin mota ya aro la'alla da zai taho iya kudin motar da yake da su kenan
to ba dan jami'a bane
eh duk da dan jami'a ne ai dole da ruwan ciki akan ja na rijiya
to da yake wannan kasamin aiki ne kuma akwai hukuma ta musamman a Najeriya mai yeye kuwa akan kauce waɗannan munanan tabiyoyi kenan bata aikin ta shugaban nan hukumar Dr. Garba Abari ya shaidawa Hassan Maina kaina cewa a'a su kan suna aiki bakin gurgurdan hali
kafin mutane su fahimci menene muke yi wajen wayar da kan al'umma domin su rungumi siyasa ta aƙida wanda manufa su guje ma siyasar kuɗi ya kamata tukuna mutane su yi la'akari da yadda muka kawo wannan matsaya yau ai ba abu ne wanda yake kullun yana nan ba
kash dakta da mun so mu ji cikakken wannan tattaunawar amma lokaci ya ɗaga mana hannu masu aure a tarbe mu a cikin shirinmu na gaba domin jin cikakken tattaunawar da Hassan Maina kaina yayi da shugaban hukumar wayar da kan mutane a Najeriya yanzu kam anan shirin zai diga aya a madadin abokin aiki na sashen turanci James Botti da Mahmud Ibrahim Kwari da Hassan Maina Kaina sai Solomon Abu da Julie Gresham da suka rede sautin shirin ni Madugun Shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Karamar hukumar Bamare da ke mazabar Borno ta tsakiya na ɗaya daga cikin garuruwan da suka fuskanci hare-haren yan kungiyar Boko Haram mafi muni wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da ma karɓe ragamar ikon garin baki ɗaya. Kafin daga bisani rundunar sojan ƙasar ta sake kwato garin daga hannun maharan. Wannan gari na Bamare yana tazaran kilomita 70 da yan kai daga babban birnin Maiduguri wanda kuma kai kiyasin cewa shine gari na biyu mafi girma a jihar Borno wato bayan babban birnin Maiduguri. A ranar 24 ga watan Maris ne da rundunar sojan Najeriya ta sake buɗe wannan hanya na garin Bama da aka haramta bin shi kai tsaye tun lokacin da rundunar sojan ta karbi ragamar ikon wannan guri kafin a sake baiwa mabiya wannan hanyar dama. Wanda kuma a ranar 2 ga watan Afrilun wannan shekarar gwamnatin jihar Borno ta soma jigilar al'umman garin Baman a wani shiri na rufe sansanonin yan gudun hijira fadin jihar baki daya. Na dai kasance cikin wanda suka zirci wannan garin na Bama har ma muka shafe dare wanda kashe gari muka kamo hanya zuwa garin Maiduguri duk da cewa bamu da rakiyar wani jami'in tsaro kamar yadda aka saba a baya.
Yanzu haka muna cikin mota ne kuma akan hanyar na Bama zuwa goma Maiduguri bayan kwashe kwana ko kuma yinin dare a cikin garin Bama kenan bayan buɗe wannan sake buɗe wannan hanya.
Gwamnatin jihar Borno dai na kirarin cewa ta gyara gidaje fiye da 4,000 a wannan gari na Bama kawai don baiwa al'umman garin daman komawa garin nasu amma za a koma ne rukuni-rukuni. Gwamnatin Umar dai shine kwamishinan ma'aikatar sake gine-gine da tsugunar da jama'a wanda kuma ya soma da bayanin yadda suka gudanar da ayyukan nasu kamar haka.
Alhamdulillah in kuna lura ai ya kai shekara ɗaya da rabi mutane suna so su amma sojoji sun hana baki su kai ba suna gani har yanzu ba a samu lafiya ba. Amma yanzu alhamdulillah an shiga sambisa yanzu mun tsaya Bama shekara da ya wuce ba za ka kasa haka Bama rana ba an samu tabbaci wajen sojoji abubuwa sun yi sauki ka ga wannan aiki da muke in ka zuba kashi 100 da kashi 98 kuma kashi 99 gwamnatin Borno take ina kudin bamu da rabe mun sha wahala amma alhamdulillah gwamnati federal gamman da sojoji sun yi kokari in ba don saboda su ba da war haka ba za mu yi mu fara gini ba.
To wai shin ta wani hanya ne gwamnatin tarayya ta shigo don taimaka al'umman jihar Borno game da sake waɗannan gine-gine da take yi? Tambayar kin da nayi wa Professor Babagana Umara ga kuma abin da ke cewa
akwai victim support fund center mai kemu da makarantu guda 8 da local government secretariat da maternity clinic. PCNI yanzu ya ba mu building material muna general hospital amma kuma gwamnatin state government ya ba da kudin labor. Bayan ya zakan harin guyon da muka yi primary school guda 19 mun gama gyara shi muna da maternity clinic.
Honorable Salim Muhammad Soje dai mazaunin garin Baman ne wanda kuma Allah ya baiwa ikon komawa garin nasu.
Alhamdulillah abun kamar mafarki ne muke ji gashi ya tabbata gaskiya wannan abun duk wanda yake mana war haka zai tabbatu ba wanda zai yadda amma gashi nan Allah ya kai mu da dogon kona muna cikin mutanen da muka zo muka ga garin mu mun ji dadi kuma an yi wannan aiki mun gode Allah ba abun da zamu faɗa sai dai mu gode a gwamnatin Najeriya.
Kamar ya kake ganin yanayin yadda batun tsaro yake ne anan
a dadi akwai fargaba amma yanzu babu wani fargaba su ma jama'an tsaro ma suna gudugudun karfinsu na daya zamu koma da Allah mu roki Allah ya kara mana zaman lafiya ya bamu zaman lafiya amma mutanen gari ko sun zo zai dan kafin su saba hankalin su zai dan tashi kadan kafin su saba.
Na kuma zan ta da wani dan bijilanti da ake cewa Alkwara game da yadda suke gudanar da aikin tsaro a wannan gari kama abin da ke cewa
bayan zai shine komandan namu
amma ya aikin akwai kwanciyar hankali
ai insha Allah kwanciyar hankali akwai yanzu.
Na'am wai ake baku allowance
allowance gwamna yana ba mu
an ce wani lokaci yaran nan suna fitowa haka kaman ba kwa jin tsoro haka nan
suna fitowa ma da ne amma yanzu din ba sa fitowa da din ma suna fitowa suna sallake hanya muna zuwa muna ambush.
Kai ka taba cin karo da su?
Eh mun yi karo da su mun yi nasara da su.
Kai ka kun ci nasara akan su?
Eh mun yi nasara akan su.
Na'am kaman kun kashe su ne ko sun kashe wasu daga cikin ku?
A cikin mu dai wanda sun jiro ne mutun daya ne.
Ku mutane ne ko
amma mutanen su ba wanda yaye suke
duk kun kaje su
duk kun kaje su
za su kai nawa
za su kai 100
a lokacin
eh insha Allah
mu ne ku kaje ku
mu 50 ne
eh a wani hanya ne wannan
mota biyu ne hanyar sakanin Aulari da Bama
zai kai kaman shekara nawa wannan
ba zai kai shekara ba zai kai wata 7
da wanda kuka yaki da su
sai ka wata bakwai
to Allah ya taimaka
amma da rayuwar annabi
na kuma zaga cikin sansanonin yan gudun hijiran garin Baman inda nan ne ma kasuwar da kuma yan gudun hijiran ke tattare ciki na gare jama'a da dama na hada-hada kama da kayan koli mahauta ma sai da kayan sanyi kayan miya da kayan abinci da kayan tufafi da ma dai kayan itatuwan marmari inda a ce mutum bai taba sanin wannan labarin garin Baman ba ya zaci cewa ba abin da ya taba faruwa a wannan wuri garin yadda jama'a ke ci gaba da hada-hada su cikin hankalin kwance na ma zanta da wasu a cikin wannan kasuwar kamar haka
ya sunan malamin
Malam Muhammad
gashi da ganka wajen mai nama ko
insha Allah
ka zo sai nama ne
na zo sai nama ne
to kai ma a cikin wannan sansani kake ne koya
eh na zo kasuwanci ne da ran kasuwa a nan garin Bama
a nan cikin garin Bama to a yanayin zaman garin Bama yake
to alhamdulillah in aka duba zuwa yanda ake dai a zaman da ake rabaya din dai da kuma rashin zaman lafiya din yanzu dai an samu zaman lafiya kuma mun gode mun so gwamnati ta kare kokari a samu zaman lafiya fiye da yadda ake zato a samu ko mutane su koma saboda garin ya samu rai don in ba mutane ayyukan da aka yi din ma ruwa damuna ya zo sake lalata gidajen yake ba hanyoyin magudanan ruwa da sauran su duka saboda haka muna neman gwamnati ta gyara kuma sa mutane su zo a sauran ko da ma ba gaba gidajen ba sauran in mutane sun zo za su iya zama a gidan yan uwa da abokan arziki
kamar wani matsaloli ne za ce kuna iya fuskanta wannan gari naku na ba
matsalolin da ina ganin dai abin da za a dan fuskanta rashin ruwan sha famfuna dai za su yi dan karanci da kuma wutar lantarki in aka samu wuta da ruwa ka san sauran abubuwan kuma mai sauki ne bayan kuma damuna tun da sa kusa shigowa sai a taimaka wajen aikin gona ko da wake ne da gida za a iya dan noma shi a bayan gari in aka bada enough security
na kai ba mazaunin garin Bama ne
eh ni ma mazaunin garin Bama
ya yanayin yadda kuke zama a Bama ne
eh ba zaman Bama sai hakuri domin ko kasuwanci ma yanzu gaskiya sai a hankali
kana kasuwanci ne kai ma nan
garin a ni ma'aikaci ne
okay amma yayin yadda kuke zama kuna gudanar da aiki akwai tsaro
eh akwai tsaro tsaro kam gaskiya alhamdulillah ta da ana bukatan kari
kamar menene kuke bukata ne a ce an samar muku a Bama nan dan ci gaba da zaman lafiya da walwala kamar yadda aka saba a baya
sha da wutar lantarki da komi kuma muna bukatan tallafi domin mutanen mu gaskiya an shiga wata halin kakani kai domin ka duba walwalan yanzu kamar ko a takure yake
wani alamu da ke nuni da cewa lafiya ya so mu dawowa sannu a hankali zuwa wannan garin da Bama yanzu haka makada da maroka na ci gaba da kade-kade da rere ne irin na al'adun gargajiya
wannan in kide-kide ne da su al'umman garin Bama ke yi kenan na kokarin murnan dawowa wannan gari nasu na cikin wato garin Bama kenan da ayan gobe Boko Haram suka tabbata tun a ranar 14 ga watan Satumban 2014 wato shekaru hudu suka gabata kenan
Alhaji Usman Jidda Shuwade shine sakataren gwamnatin jihar Borno wanda kuma ya tabbatar da cewa sun soma wannan shirin mai da al'umman garin Baman ne tun kimanin watanni biyar da suka gabata kuma sun saka komi akan hanya
yau ya kai wata hudu ko biyar ana wannan shirya wannan abin don koma mutane in Allah ya yarda ko an koma ba za a samu wani matsala ba
Honorable Abbajato Muhammad dai shine shugaban kwamitin da gwamnatin jihar Borno ta kafa dan sake mai da yan gudun hijiran zuwa garin Bama
Federal Government da muna cewa zai zo ya taimaka mana ba shakka akwai halin taimakon da aka yi ko ban dalilin siyasa bane ko wani abu bane wayannan taimakon ba mu same shi yadda ya kamata ba kaga yanzu muna so mu koma duk wanda kuke so press su je su gani hanyar Bama ta samu matsala ta kakkaru ta fafashi gabaki da yanzu mutun zai tafi ga yanayin tsaron nan hanyar har yanzu ba ta samu timfuda ba wanda muna gani yau kuke a presidential initiative Bama initiative za ta yi ta zo ta taimaka mana ta sa mana kwalta akan hanyar nan ko da za a yi lane ne zai dan taimaka insha Allah
Honorable Kashim Shatima dai shine gwamnatin jihar Borno wanda kuma ya bayani game da irin matakan ruwa suke doka na tantance waɗannan yan gudun hijira
kaga dubban mutane da suka fito dole in an kai mutane yau za mu zauna da jami'an tsaro mu canja salo mu ga yaya za mu yi mu kai su ba wata fitina ko rigima amma kaga dubban mutanen da yau suka fito mutanen nan yau kake musu a'a ko zai yi ku tafi garin ku ba to za ka samu tashin hankali in an je can a garin Bama tukun za cincince wanda ya kamata su shiga a cikin yawan mutanen nan ba za rasa majiyata biyu uku hudu da za su je su yi tabargaza ba amma a nan ba za a yi cincince su ba sai a garin su kafin a ba su abinci da kayan zama da suka tifu da kuɗi sai an cincince su
a yanzu dai babu wanda zai iya kididdiga maka al'umman garin Bama ganin cewa garin Bama shine gari na biyu mafi girma wanda kuma ya fuskanci waɗannan matsalan hare-haren ƴan ƙungiyar Boko Haram din da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da ma ɓatar wasu yayin da wasu daga cikinsu ke ci gaba da samun mafaka a ƙasashen ƙetare ko kuma wasu jihohin da ke makwabtar jihar Borno wanda sannan hankali ne kawai lokaci zai tabbatar da ƙididdigan al'umman garin Bamar Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah ya yarda. Inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu amma da sauran abokanan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.